masu sauraron mu assalamu alaikum barkamu da sake saduwa da ku a wannan shiri na amsoshin tambayoyin ku yau za a ji kashi na biyu na amsoshin tambayoyin su Musa Usman daga Kano Najeriya da Garba Muhammad Yola shima daga Najeriya kan tarihin masarautar Ilori jihar Kwara Najeriya da alakarta da Fulani da Yarbawa da kuma daular Usmaniya. To idan masu tambayoyin da ma sauran masu sha'awar ji na tare da mu ga Professor Salisu Bala da cibiyar Arewa House dake garin Kaduna Najeriya da kashi na biyun na ansar ku.
Wannan yanki ya dawo karkashin mulkin daular Usmaniya a shekara ta 1824. Aka ci wannan gari na Ilorin da yaki wato Fulani kenan. Kada a manta a baya mun yi bayani cewa akwai mutane daban-daban da suka zo na a wannan yanki. Akwai Hausawa, akwai mutane Borno, akwai Nunufawa da Fulani da sauransu. Amma a wannan lokaci akwai Sarki Abdulsalami dan Salihi wanda ake kira da Alimi, shine ya jagoranci yakin yada musulunci da kuma kafa daula ta shari'a musulunci a shekara ta 1824 wanda ya kafa daula ta musulunci a wannan yanki. Wanda daga wannan lokaci ne mulki ya tashi daga hannun Yarbawa dan Tsazalla ya koma hannun Fulani. Sarki Abdulsalami dan Salihi wanda ake kira da Alimi shine ya jagoranci yakin yada musulunci da kuma kafa daula ta shari'a musulunci a shekara ta 1824 wanda ya kafa daula ta musulunci a wannan yanki. Wanda daga wannan lokaci ne mulki ya tashi daga hannun Yarbawa dan Tsazalla ya koma hannun Fulani wadanda suke mazauna wannan gari. Wanda shi kuma yayi rayu ya kare mulkin sa daga shekara ta 1842. Sannan bayan shi akwai shi ta dan Salihi wanda da ne a wurin Salih bin Ali dan Alimi wanda shi kuma ya karbi ragamar jagorancin wannan gari da shugabancin wannan kasa daga shekara ta 1842 zuwa shekara ta 1860. Sannan akwai Sarki Zubairu dan Abdulsalami shine wanda ya karbi mulki daga shekara ta 1860 zuwa shekara ta 1868, kaga ya shekara 8 kenan. Sannan akwai Shita Ali dan Shita, duk waɗannan zuri'a ne na Shehu Usman dan Fodiyo wanda ya fara mulki daga shekara ta 1868 zuwa shekara ta 1891. Sannan akwai Moma dan Zubairu wanda ya fara daga shekara ta 1891 zuwa shekara ta 1896. Sannan akwai Sarki Suleimanu dan Aliyu wanda ya fara daga shekara ta 1896 ya kare a watan 14 ga watan Janairu na shekara ta 1941 a daidai lokacin da aka lullugat ya hada arewaci da kudancin Najeriya suka zama kasa daya a matsayin ta na Najeriya. Sannan a shekara ta 1915 zuwa watan Nuwamba na shekara ta 1919 an samu wanda ake kira Sarki Shu'aibu Bawa dan Zubairu wanda ya ci gaba da mulkar wato yankin kasar Ilorin. Sannan akwai Sarki Abdulkadir dan Shu'aibu Bawa wanda shine daga 17 ga watan Fabrairu zuwa na shekara ta 1920 zuwa watan Yuni na shekara ta 1959 aka samu Sarki Abdulkadir dan Shu'aibu Bawa. Sannan akwai Zulkarnaini Gambari dan Muhammadu. Sannan akwai Lawofe dan Bawa Ayela Bo na biyar. Sannan akwai Malam Aliyu dan Abdulkadir. Akwai Sarki Ibrahim Kwalafo dan Gambari wanda shi ma yayi mulki. Duka waɗannan sarakuna ne da suke mulkar wato kasar Ilorin a mutane wanda ake kira Fulani. Amma kuma dukkaninsu gaba ɗaya za ka ga sun rikide saboda akwai auratayya a tsakaninsu. Yawancinsu sun fi jin ma Fulatancin fiye da ma Yarbancin fiye da ma Fulatancin. Wasu su ma ba sa ma jin ma wato Fulatancin sai ma dai Yarbancin gaba ɗaya. Saboda haka za ka ga daula ce wacce aka kafa ta a wani yanki wanda yake na ƙasar Yarbawa amma kuma Fulani ne suka kafa daular bayan sun karbi mulki a hannun Yarbawa Zalla. Sannan gidan sarauta ya koma gidan sarauta ne, irin da yake bin tsari irin na shirarin musulunci wanda Shehu Dan Fodo ya zo ya kafa. Amma daga baya suka zo suka rike dai, ba sa jin wani yare in ba ma yarbancin ba gaba daya. Ba a manta ba sai a ga cewa akwai daululi da dama da aka kafa waɗanda ba a ji su ba wanda suke ƙarƙashin wato daular Usmaniya.
Yawa, kafin mu je nan, me ce ce alaƙar gidan Afonja da gidan Alimi din?
To abin da ya faru lokacin da aka fara a karni na 19, akwai Hausawa da Fulani ƴan wanda suka yi hijira. Suka zauna a wannan headquarter din wato Oyo. A shi Afonja shi ne ya zama ya tawaye a cikin wato ɓangaren gidan sarautar wato Yarbawa din. To daga baya sai ya zamanto saboda ya yi tawaye tsakanin shi da masu sarautar Ilorin, sai ya zamanto kasan an ce sai bango ya tsage kadan gari ke samun wurin shiga.
Haka.
To da aka samu rikici tsakanin Afonja da gidan sarautar, sai aka waye gari. Su kuma Fulani da suka zo, sun zo da kayan karatunsu, sun zo da kayan kasuwancin, sun zo da kayan kiwonsu da sauransu. Suna da jama'a masu dimbin yawa. Sai suka yi amfani da wannan damar, suka yaƙi masarautar saboda barakar da ke tsakanin Afonja da gidan sarautar wato Ilorin din. Saboda haka shi Afonja ya taimaka ma Salim bin Janta wanda ake kiransa Shehu Alimi, wanda shi ne shugaban Fulani na wannan lokaci. To a shekara 1824 sai aka kashe Afonja, sai aka samu Abdusalami wanda yake shi ne ɗan Alimi, sai ya zama sarkin Ilorin a wani lokaci bayan an ci yaƙi, ya zamanto ƙarƙashin daular Usmaniya. To kaji abin da ya faru kenan. To baraka aka samu a cikin gidan sarautar, sai ya zamanto ga Fulani sun zo da ƙarfinsu, su kuma sai suka amfani da wannan dama. Sakamakon rikici har ya kai ga an kashe shi a Afonja din. Sai suka samu dama su kuma sai suka karbe mulkin a hannun waɗannan Yarbawa. To tun daga wannan lokacin sai gidan sarauta sai kuma hannun Fulani. Tafiya na tafiya, akwai aurataya tsakani, harkar kasuwanci, shige da fice yau da kullum. Sai zamanto Fulani sirki dai sun koma sun fi amfani da yarbanci da yaren yarbanci fiye da ma yaren Fulatancin da suka zo da shi.
Haka.
To wannan abin da ya faru kenan.
To da kana bayani game da sauran masarautu haka.
Yawa, abin da nake so in ce a nan shine jihadin Shehu Dan Fodiyo, an san cewa Shehu ya ba da tutoci ga masarautu daban-daban. To akwai wurare da aka yi jihadin Shehu Dan Fodiyo wanda labarin su bai zo ga al'umma ba sosai sai daga baya-baya. Misali, an san dai cewa a Adamawa Shehu ya ba da tuta ga sarkin Adamawa, aka yi jihadi. Amma akwai ƙananan yankuna da shi sarkin Adamawa ya ba ma tuta, tutoci su kuma suka je suka aiwatar da jihadi a yankunansu, suka dawo ƙarƙashin yankin Adamawa. Haka ya faru a cikin Gombe. Sarkin Shehu Dan Fodo ya ba da tuta ga sarkin, amma daga baya ya rarraba kananan tutoci shi ma aka yi yaki a yankuna daban-daban da dama da ke karkashin daular Gombe. Sannan bayan an ci yaki kuma suka dawo karkashin daular Gombe. Haka ya faru a Zaria. Sarki ya Musa aka ba mu tuta, amma yankuna daban-daban kamar yankin Jama'a dake kudancin Kaduna yanzu. Ai sarkin Haruna Kajuru shine sarki Usman Kabin Yabo na Jama'a ya yaka. Aka yi jihadi tsakanin su aka tabbatar da daula ta Usmaniya a wannan yanki. So haka ya faru a cikin abin da ya shafi daula irin ta Ilorin a zamanin shekara ta 1824. Su ma suka samu wannan izini, sannan suka je suka aiwatar da jihadi a wannan yanki, sannan aka kafa daula a wannan wuri. Sannan daular Usmaniya kuma ta wuce ma sararin fadin inda Najeriya take a yanzu, ta san ta isa ma har mai wurno, har cikin Chadi, har cikin Niger, har wani yanki, wasu yankuna da ke cikin abin da ya shafi Kamaru. To shi ne abin da nake so mutane su fahimta, saboda wasu za su yi mamaki su ce akai aka samu daular Usmaniya kuma a cikin Ilorin.
To sai a kasance da mu makon gobe don jin kashi na uku kuma na ƙarshe na ansoshin tambayoyi kan tarihin masarautar ta Ilori da alaƙar ta da Fulani da Yarbawa da kuma daular Usmaniya. Yanzu a madadin Professor Salisu Bala na Cibiyar Arewa House Kaduna Najeriya da ke ansa mana tambayoyin, da producer mu Dadi Balawi da kuma engineer mu ni Ibrahim Kalamasi Garba ke cewa sai mako goben idan Allah ya kai mu. Wassalam.